الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاهدوا رمضان هجرة تدود داري حدود أربعين دهودو لا ربا يوم لا ربا شاهدوا رمضان هجرة تدود داري حدود أربعين دهودو داري دا بيار غوتهم هدو أكاني shekara ta 2023 mun kusa ƙarshen suratul ahzabi a yau za mu karanta aya guda ne insha Allah ita ce aya ta 56 wannan ayar tana dauke da bayani akan salati ga annabi Muhammad inna Allah wa malaikatahu إن الله وملائكته للي الله وملائكته يصلون على النبي سنين صلاتي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسك إيماني صلوا عليه كي صلاتي عليه وسلموا تسليما كما كي سلم عليه idan aka ce sallimu taslima yana da ma'ana da yawa amma dai ma'anar da tafi bayyana game da cewar wa sallimu taslima shine ku yi sallama ga annabi Muhammad sananniyar sallama shi yasa aka kawo taslima ya zama taukidi ku yi sallama sai aka zaka iya cewa wace sallama sai aka ce taslima sallama dai da ka sani wannan ya zo ta fassarar al-Imam al-Alusi a tafsirin sa ruhul ma'ani game da ita wannan aya wato idan Allah ya ce wa sallimu taslima Allah yana nufin ku ce assalamu alayka ayyuhan nabiy domin wannan ita ce sallama sananniya ita ce sallama sananniya domin ita ce annabi Muhammad da kansa ya karantar so wa taslimu taslima kalmat tasliman yana gwada ba kowace sallama za ka yi ga manzon Allah ba da Allah ya ce wa sallimu ku yi sallama da ya bari haka ba mamaki kana iya daukan fahimtar babu laifi kai kowace sallama ga manzon Allah to amma sai Allah ya ce tasliman kaga idan yace tasliman ya ayyana sallamar da yake so kai ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka dubi ayan nan ayan ta rabu kashi biyu tana magana ne akan abubuwa guda biyu na daya tana ba mu labari mai darajar annabi Muhammad inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi farkon ayan kenan lallai Allah da mala'iku suna salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan labari ne Allah yake gaya mana abinda mu ba mu sani ba mutane ba za su iya sani ba saboda mutane ba su jin abinda ke faruwa a sama to sai Allah yake gaya mana abinda ke faruwa Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi Muhammad to sai ya ba mu labari sai ya mana umarni shine rabin ayan ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda suka gaskanta saƙon Allah kamar ana cewa ya ku musulmai sallu alaihi kuma ku yi masa salati wa sallimu taslima kuma ku yi masa sallama sananniya. Idan aka ce Allah yana salati ga annabi Muhammad, me ma'anar salatin Allah ga annabi? ما معنى الصلاة على النبي؟ ما معنى صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى صلاة دا الله يكي يغى النبي محمد؟ ومن تقوى مغانا أكي سبودة دي آير تازو دا فرقو إن دا الله يكي صلاة يغى الأمر النبي محمد كاغا أكي صلاة الله يغى الأمر مسلمي أكي كما صلاة الله يغى النبي صلى الله عليه وسلم. Wancan mun kawo takaitaccen bayani game da sharhin wannan ma'anar salati. Wannan ya zo a littafin Fathul Bari a mujallad na 11 shafin 130. Ibn Hajar ya jera fahimtar malamai daban-daban fil muradi bi salati Allahi alayhi wa salati al-khalqi alayhi. Me ma'anar Allah yana salati ga annabi Muhammad? Me ma'anar umurnin Allah a yi ma annabi salati? Babu shakka akwai buƙatar ka samu bayani, domin da yawa akwai mutumin da yana salati ga annabi amma bai san me ake nufi ba, bai sani ba shi dai yana yi. To idan aka ce Allah yana salati ga annabi, me ake nufi? Akwai buƙatar musulmi ya san wannan. Ibn Hajar ya ce awlal aqwal ma taqaddama an abil aliya, fasara dai da tafi inganci ita ce fasaran abul aliya, wani babban tabi'i wanda ya yi zamani da manyan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine al-imam Rafi'u, akan ce mai Rufai'u bin Mihran al-Muqri, masanin al-Qur'ani wanda ya rasu a hijira ta 93 bayan rasuwar manzon Allah da shekara 81. Yace ma'ana salatillahi ala nabiyyi, idan aka ce Allah yana salati ga annabinsa, ma'anarta sana'uhu alaihi wa ta'zimuhu, Allah yana yabon annabi Muhammad kuma Allah yana ƙara ma annabi girmamawa, yana ƙara masa girma. Allah yana ƙara ma annabi girma kuma Allah yana yabonsa a sama bajan mala'iku. Wa salatul mala'ikati wa ghairihim alai, to idan aka ce mala'iku suna salati ga annabi Muhammad, me ake nufi? Talabu zalika lahu min Allah ta'ala, idan mala'iku suka yi salati ga annabi, abinda ake nufi suna cewa Allah ka ƙara yaba wa annabi Muhammad, Allah ka ƙara ma annabi Muhammad girma. Wannan ita ce addu'an da mala'iku suke yi manzon Allah. Saboda haka roƙon mala'iku suke yi Allah ya ƙara mai, ya ƙara yaba wa annabi, kai ba za ka gane ba, yabon Allah ba ƙaramar daraja ba ce. Idan Allah ya yabi bawansa, to wannan bawan ba zai taɓe ba har abada, ba zai taɓa taɓewa ba. Duk wanda aka ce maka Allah ya yabe shi, babu shakka ya samu daraja, sai ga wanda ya san girman Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yana da halittunsa, banda shi babu wanda ya san yawansu. Kuma wallahi halittun Allah sun fi ƙarfin na duniya da ka sani. Na duniyan da ka sani bai kai a ce maka an ɗebi kamar cokali guda daga ruwan teku ba. Halittan da ka sani na duniya ba duka ba ne. Girman Allah ya fi tunanin ɗan adam. Saboda haka kai mutum kana ganin girman Allah ne ta suranta inda kake kurum, to ka suranta sama 7, ba wai sama guda ba, cike suke da halittun Allah. Ba abin da annabi Muhammad yake bukata kamar ya samu yabon Allah. Saboda haka idan Allah ya yaba ma annabi an gama, babu shakka ya samu shaidar Allah. ko da dai manzon Allah yana cikin ulul azmi minar rusuli amma bai gushe ba yana fatar ya ƙara samun yardan Allah saboda girman Allah annabi fatansa kenan ya ƙara samun yardan Allah da yabon Allah da girmamawan Allah kaga kai kana ganin kamar manzon Allah ya samu komi a'a shi manzon Allah yana fatan ya ƙara samun daraja a wajen Allah to saboda haka shi ma Allah da yake yana son annabi sai yake yaba masa wannan yabo da Allah yake ma annabi a sama sai ta zama kamar annabi ya samu biyan bukatar shi saboda haka idan Allah ya yaba ma annabi sai ya ƙara samun girmamawa saboda duk halittun Allah suna sani to wannan ba shakka girma ce wanda babu kamanta matsayi ne mai daukaka idan aka tambaye ka me ake nufi da salatin Allah ga annabi Muhammad wannan ita ce fassara mafi inganci salatin Allah ga annabi shine yabon Allah gare shi da kuma girmamawa salatin mala'iku ga annabi Muhammad shine talabu zalika lahu minallahi ta'ala mala'iku suna neman Allah ya ƙara yaba ma annabi Muhammad Allah ya ƙara girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka almuradu talabu ziyada ai annabi ya riga ya samu girma ya samu yabon Allah to me ake nufi da salati salati shine kana roƙa ma annabi ya dada samun girmamawan Allah ya dada samun yabo na Allah wa amma salatul mala'ikati wal adamiyyin amma salatin mala'iku da ƴan adam kamar misali yanzu da kake salati ga annabi Muhammad me ma'anarta kana cewa Allahumma salli ala Muhammad ai idan kace Allahumma salli ala Muhammad ka ce Allah ka yi salati ga annabi Muhammad me ma'anansa fa hiya su'aluhum Allah ta'ala an yaf'ala zalika bihi kana da roƙon Allah ne ya ƙara yaba ma annabi kuma ya ƙara ba da girma ga manzon Allah shine ma'anar salati wannan fasara ce ta Abul Aliya Abul Aliya kuwa kamar yanda karatu ya gabata a kai saurayi ne a zamanin manzon Allah amma Allah bai nufe shi da musulunta ba sai a bayan rasuwar annabi Muhammad da shekara biyu babban masani ne ko masanin alkur'ani yana daga cikin manyan mutane shi ya wannan fasara don haka yasa Imam Bukhari ya ɗauki wannan fasara saboda fasaran ta dace da ayoyin alkur'ani kuma ta dace da hadisan manzon Allah don haka akwai fasara da zaka ga malamai suna yi na kalmar salati ba mamaki ka ji wani ya kawo fasararsa da ta saba ma wannan amma ka sani ba za ka taɓa samun fassarar kalmar salati fiye da wannan fassarar da muka gabatar ba ba za ka taɓa samu ba har ma malamai sun yi raddi martani sosai kamar Ibn Hajar kamar Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya a littafin sa Jala'ul Afham akwai littafin Ibn Al-Qayyim da ya rubuta akan salati ga manzon Allah shine Jala'ul Afham shi kuma Ibn Hajar yana sharhin wadannan hadisai da muke karantawa a littafin Fathul Bari haka nan al-Imam Muhammad Ibn Ahmad As-Safarini mai littafin Sharh Manzumatul Adabi sannan akwai Ibn Usaymin a littafin sa Sharh Mumti' yana juz'i na uku shafi na 163 waɗannan malamai sun tabbatar da ba a fassara salati da rahama ba a fassara salati da rahama don haka ma duk wani salatin da kaji kalmar rahama ta fito wannan salatin bai inganta daga manzon Allah ba lam yasbut kamar misali Allahumma salli ala Muhammadin can sai ka ce warham Muhammadan Allah ka yi rahama ga annabi Muhammad Allah ya riga ya yi rahamarsa ga manzon Allah wannan kalmar babu ita al-imam al-husayn bin al-hasan al-halimi yana cikin malaman farko shekararsa 1106 rabuwansa da duniya Allah madaukake masa rahma al-imam al-halimi babban malami ne yace fa ma'ana qaulina idan muka ce allahumma salli ala muhammadin ma'anar abinda muka faɗa shine allahumma azzim muhammadan ya allah ka ƙara girma ga manzon allah in ka ce allahumma salli ala muhammad abinda kake nufi allahumma azzim muhammadan allah ka ƙara girma ma annabi muhammad wal muradu kuma idan aka ce to me ma'anar wannan addu'an da ake ma annabi ma'anarta ta'azimuhu fi dunya abinda kake roƙa ma annabi shine Allah ya sa annabi ya ƙara samun girma a nan duniya ba kuma nan duniya ba kadai a nan duniyar idan ka ce Allah ka ƙara girma ma annabi wato kana nufin Allah ka ƙara ma annabi Muhammad girma bi ila'i zikirhi ka ƙara ɗaukaka sunansa a duniya kuma in ka lura da salati da muke ma annabi Allah ya karba ka dubi salatin da muke wa annabi tunda muna roƙa ma annabi Allah ya ƙara masa girma wallahi Allah ya karba domin a duk duniya a yau kai tunani akwai dan adam da girman sa yake manzon Allah saboda haka salatin mu ya karbo babu mutumin da darajarsa ta kai ta manzon Allah wannan ba wai maganan korafi saboda muna son annabi bane haka din ne wallahi haka din ne domin kai ka sani duk wanda aka taba a duniyar nan za a kwana lafiya amma banda manzon Allah duk wanda ka taba a duniyar nan kana iya kwana lafiya amma wallahi banda annabi Muhammad me yasa saboda wannan salati da muke yi ga manzon Allah don haka in ka duba a gabacin duniya tsoron sa ake yammacin duniya tsakanin kafirai zalla amma wallahi suna tsoron manzon Allah saboda me saboda sun san girman shi shekararsa 1400 rabuwansa da duniya babu mai ce maka ga hoton shi amma wallahi duniya ta sani ba wanda za ka taba ka ga fushin Allah a nan duniya kamar mazan Allah wannan shi ne ma'anan allahumma azim muhammadan in ka ce allahumma salli ala muhammad Allah ka yi salati ga annabi muhammad abinda kake cewa wannan sunan Allah kar ka kaskanta shi har tashin kiyama kuma abinda yake faruwa kenan babu sunan da Allah ya girmama shi kamar sunan annabi muhammad babu sunan da ke da daraja irin ta manzon Allah bayan shi kansa yana da daraja sunansa din ma tana da daraja ya aka yi annabi ya samu wannan saboda haka zaka ga gidan musulmi akwai ahmad akwai muhammad duk daiwa ake hararowa ai manzon Allah ne ko akwai mustafa idan aka ce bashiru shi ake hararowa duk wanda ka ji an masa inkiya da awwalu da sani kaman a arewa kenan awwalu sani salisu rabi'u hamisu duk waɗannan inkiyar waye manzon Allah don haka yasa in ka ce za ka kirga mai sunan annabi muhammad wallahi aiki ya same ka kuma babu dalilin da yasa kaga kowane gida ana son a sa suna irin nashi sai dalilin Allah ya amshi salati da ake ma annabi muhammad wannan fasara da muka yi fasara ta al-Imam al-Halimi shi yake cewa idan ka ce allahumma salli ala muhammad ma'anarta allahumma azim muhammadan Allah ka ƙara girmama annabi muhammad sannan idan ka yi wannan addu'a ma'anarta ta'azimuhu fi dunya a nan duniyan ka girmama shi bi ila'i zikirhi ka ƙara ɗaukaka ambatonsa wa izhari dinihi kuma ka ƙara bayyana addininsa in ka lura kusan kullum musulunci da ɗaukar uwa yake yana shiga inda da bai taɓa shiga ba wa ibqa'i shari'atihi Allah ka tabbatar da shari'ar manzon Allah idan kana ma annabi salati kamar musulunci kake wa addu'a kuma girmama wanda kake roƙa ma annabi ba ta duniya kadai ba wa fil akhira a lahira ma Allah ka ƙara girmama annabi Muhammad bi ijzali masubatihi ka ninninka masa lada ai ba shakka dama babu mai lada kamar manzon Allah saboda babu mai al'umma kamar shi kuma duk wanda ya shiryar da mutum guda yana da lada to in ka dubi shi ko manzon Allah da ya shiryar da duniya fa ai babu wanda ladan sa yake yawan nashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tashfi'ihi fi ummatihi kana cewa a lahira Allah ka ba mu annabi damar ya ce to ga al'ummar sa wa ibda'i fadilatihi kuma a lahira ma kamar yanda Allah ka bayyana girman annabi a duniya Allah ka bayyana girman sa a lahira duk wanda yana karkashin Allahumma salli ala Muhammad Allah ka ƙara bayyana girman annabi a lahira saboda haka yasa annabi da kansa ya bada labari akwai muqamin da Allah zai bashi yasa ake kira al-maqamul mahmud al-maqamul mahmud maqami na yabo saboda duk duniya daga dan adam na farko har na ƙarshe sai kowa ya ga darajar manzon Allah me yasa saboda ash-shafa'atul uzma Allah ya ki yayi mu mutane hisabi saboda haka an tsaya a filin hisabi shekara 50 saboda fushin Allah Allah ya yi fushi Allah ya yi fushi saboda haka ga mutane a tsaye bai mai musu hisabin ba wa ya isa ya roki Allah kai hakuri Allah kai mu bayi hisabi to ka san roƙon Allah ba kowa ke yi ba sai manyan mutane to nan ne za a je ceto kuma duk annabin da aka neme wannan ceto zai ce ba aikin sa bane wane shi fushin da Allah ya yi a ranan bai taba yin irin sa ba shekara 50 Allah ya yi fushi bai yi hisabi ga bayi ba ƙarshenta dai wannan damar sai ta dawo ga annabi Muhammad wannan shi ake cewa al-maqamul mahmud wanda annabi zai yi sujuda ga Allah Allah ya karantar da shi nau'ukan zikirin da zai yi waɗannan nau'ukan zikiri da su ne zai yi tawassuli a dalilin haka Allah zai karɓi addu'ansa a yi hisabi ga mutane to a wannan lokaci kaga duk duniya kowa zai ce kai waye wannan kowa sai ya tambaya mu dai musulmai mu riga mun san shi dama amma kafiri bai sani ba sai an gaya masa Muhammadu ne yayi wanda baka so din nan to a dalilin sa ne yanzu ma kake samun hisabi wannan shi yasa aka ce duk dan adam sai ya yaba wa manzon Allah kowane mutum al-maqamul mahmud da annabi ya faɗa yace kuma wallahi ba alfahari nake muku ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine al-imam al-halimi yace wa ala haza saboda haka wal muradu bi qawlihi ta'ala wannan ayata 56 da Allah yace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani sallu alaihi ku yi salati gare shi me ake nufi da ku yi salati gare shi sai al-imam al-halimi ya ce ma'anata ud'u rabbakum bis salati alaihi ba wai salatin da zaka yi masa wani abu bane idan ka ce allahumma salli alaihi kaga ka mai da abin ga Allah ne saboda kai baka san irin girmamawa da Allah zai ma annabi ba saboda haka sai ka ce Allah ka masallacin kaga ka mai da salatin ma ga Allah saboda haka waye mai yin salatin ba kai bane kuma ba mala'iku bane gaba ɗayan mu ba mu yin salati ga annabi ba mu iya yi waye ke da ikon salati ga annabi Muhammad shine Allah saboda haka in ka ce Allahumma salli ala Muhammad kamar ka mai da amin ne ga Allah ya Allah kai salati ga annabi Muhammad to cewar ka ya Allah kai salati ga annabi Muhammad sai al-imam al-halimi yake cewa wannan shi ke nuna kana roƙon Allah ya bada girmamawarsa ya ƙara yabon shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk bayanin yana cikin Fathul Bari mujallad na 11 shafi na 16 kuma ya zo ta bayanin Ibn al-Asir al-Mawsili al-Jazari mutumin Ibn al-Asir wanda ya rubuta An-Nihayat fi Gharib al-Hadith a juz'i na 3 shafi na 50 Ibn al-Asir shima dan ba malami na yau ba shekararsa 838 da mutuwa. Allah ya mishi rahama. Ya ce wa ƙila al-ma'ana, abin nufi lamma amara Allahu subhanahu bi salati alayhi, Allah ya yi umarni a yi salati ga annabi Muhammad. Walam tabluk qadar al-wajibi min dalika, sai ya zama gwargwadon salatin da kake wa annabi bai ma isa ba, bai ma isa ba. Ahalnahu ala Allah, tunda bai isa ba sai Allah ya koya mana mu mayar da salatin ga Allah, shi zai yi ma annabi isasshe. Mu salatin da muke kai gade duk salati da kake wa manzon Allah amma bai isa ba, wallahi darajar manzon Allah ta fi duk inda kake tsammani. Saboda in banda annabi, wallahi halakakku ne gaba ɗayanmu ta dalilin manzon Allah muka samu tsira. Saboda haka wai idan akwai abin da za ka yi ka ce ka saka ma annabi, ina ba za ka iya ba, babu. Tun da Allah ya ce mu yi salati, salatin da za mu yi daidai ba za mu iya ba, to sai muka mayar da salatin ga Allah. In ji Ibn al-Asiri shi ne sai ka ce Allahumma salli anta ala Muhammadin, mu dai mun kasa. Saboda haka kai Allah, kai ya kamata ka yi salatin nan yanda ya dace ga manzon Allah. Me yasa? Li'annaka a'lamu bima yaliqu bihi, saboda dukkanmu ba mu san irin darajar da ta dace da manzon Allah ba, kai ne ka fi kowa sani. Saboda haka ka yi ma annabi wannan salati. To duk sa'ilin da ka ce Allah ka yi salati, ba shakka ka daraja annabi wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan ya nuna cewar akwai godiya a zuciyarka game da abin da manzon Allah ya aikata. To wannan ma'anar kalma ta salati, kamar yadda muka faɗa, ma'anar ta girmamawa ce da kuma yabo. To sai Ibn Hajar ya ce wala yu'akkiru alaihi atafu alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi alaihi, ko da yake kaji ana cewa wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi, misali Allah ka yi salati ga matansa, Allah ka yi salati ga zuriyarsa, Allah ka yi salati ga masoyan manzon Allah. Wannan kalmar da kake faɗa, fa innahu la yamtani'u an yud'a lahum bi ta'zim, wannan dai har yanzu ma'anar girmamawa ne kake faɗa. Wato Allah ka ƙara girmamawa ka ga annabi Muhammad, matansa ma Allah ka ƙara musu daraja, ‘ya’yansa ma Allah ka ƙara musu daraja. Wannan shi ne ma’anan Allahumma salli alaihi wa ala alihi, ista'zimu kulli ahdin bi hasabi ma yaliqu bihi, ba shakka Allah zai girmama kowanne. Kuma girmamawa wanda Allah zai ma annabi, ba shakka ba irin girmamawa da za a yi wa iyalan manzon Allah ba ne, kaga kowanne da irin girmamawa da Allah zai bashi. Kuma taqaddama an abul aliya azhar, shi ne ke cewa to fassaran dai da abul aliya yayi, babu shakka ita ce fassara mafi inganci game da ma'anar salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Khattabi shekararsa 1056 rabuwansa da duniya, Allah ya masa rahama, yace as-salatu allati bi ma'ana at-ta'zimi wat-takrimi, salati mai ma'anan girmamawa, shi wato babu wanda ake ma sai annabi Muhammad. Wannan salatin ya takaita gare shi. Salati mai ma'anan girmamawa wa takrimu da darajawa, la yuqalu li ghayrihi, wannan salatin ma'anarta ba ta tabbata ga wani. Wallati ya'ni du'a, amma idan aka ce mufa, mu ma akwai salati da Allah yake mana, akwai salati da mala'iku suke mana, akwai salati da muke majuna. To wannan kalmar salati a tsakaninmu, in dai ba salati ga manzon Allah ba ne, baya ɗaukar ma'anan girmamawa, yana matsayin addu'a ne. Wattabriku yuqalu li ghayrihi, saboda ka duk wata kalma na salati idan ba ga annabi Muhammad ba ne, to ma'ananta addu'a ce. Kuma shi da kansa manzon Allah ya faɗi haka, kuma za ka gani kamar littafin An-Nihayat fi Gharibil Hadis, yana juz'i na 3 shafi na 50, akwai hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yake cewa idza du'iya ahadukum, idan aka kira ɗayanku zuwa ga walima falyujib, to ya kamata ya amsa. To sai annabi ya ce fa in kana sa'iman, idan azumi yake yi falyusalli, sai yayi salati. Wa in kana muftiran, idan ko baya azumi fa falyat'am, sai ya ci abincin walima. Me ake nufi da sai yayi salati? Kamar misali mutum ya kira ka zuwa ga walima, ya kira ka zuwa ga walima kuma kana azumi, ba a ce ka karya azumin ba. Abinda annabi yayi umarni shine kada ka karya azumin, amma ka yi ma mai walimar addu’a. Sai annabi ya kira addu’ar da sunan salati, ka yi masa salati. Falyusalli, me ma’anan falyusalli? Falyad'u li ahli ta'ami bil maghfirati wal baraka. Abinda ake nufi shine, tunda an kira ka walima kuma kana azumi, sai ka yi addu’a, wanda ya shirya wannan walimar Allah ya masa gafara, Allah ya ƙara albarka ma dukiyarsa. Wannan addu’ar da kai sunanta salati. So in banda annabi Muhammad babu wani mutumin da ma'anar salati ya take ɗaukan girmamawa da kuma yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala gare shi, wato annabi ne kadai. Mu kam idan ka ji an ce ana mana salati, wato ana addu’a kenan, mala’iku suna mana salati, ma’anata mala’iku suna roƙa mana Allah ya gafarta mana, Allah ya ƙara mana albarka. To wannan ma’ana guda biyu su ne waɗanda suka tabbata na fassaran kalmar salati ga annabi da kuma salati ga al’ummarsa. Wannan shi ne abu na farko. Abu na biyu, me ya hukuncin salati ga annabi Muhammad? Ita wannan aya ta ɗauki bayani mai yawan gaske, amma waɗannan bayanai guda biyu su ne kaɗai za mu yi. Bayani na farko mun gabatar shi ne a kan ma'anar salati ga annabi. Na biyu, menene hukuncin salati ga annabi Muhammad? Akwai malamin da ake kiransa Ibn Abdulbari, mai sharhin Muwatta Kitabu Tamhid, shekararsa 981 rabuwansa da duniya, Allah ya mishi rahama. Ibn Abdulbari a Kitabu Tamhid sharhin Muwatta a juz'i na 16 shafin 191 ya ce ajma'al ulama'u, malamai kaf fahimtarsu ta tsaya, ala anna salata ala nabiyyi, shi salati ga annabi Muhammad, fardun wajibun ala kulli muslimin, farilla ne kuma dole ne akan kowane musulmi. Farilla ne kuma dole ne, me dalili? Sai ce saboda wannan aya, ya ayyuhallazina amanu, Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, sallu alaihi, ku yi salati ga annabi Muhammad. Kaga an samu umarnin Allah. Allah ya kira muminai mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, kuma ku gabatar da sallama gare shi. To wannan babu ko saɓani a kai, in ji Ibn Abdulbari. Saboda wannan umarni na Allah, shi ya sa salati ga annabi Muhammad ya zama dole, salati ga manzon Allah ya zama dole. Amma ta inda aka samu saɓani, mata ta jibu, yaushe ne salatin yake zama dole? Yaushe ne salatin da Allah ya kira mu, Allah ya ce ku yi salati ga annabi Muhammad, amma Allah bai gaya mana lokacin ba, aiko ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, shikenan. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku yi salati ga annabi Muhammad. Allah bai ce da safe da yamma, a'a, Allah bai ce in kun yi karatun Alkur'ani. Babu bayanin lokaci, illa dai ya gaya mana dole ne mu yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka inda malamai fahimtarsu ta saba kawai shine mata waqtuha, yaushe ne lokacin da salati yake zaman dole, wa mawdi'uha, kuma a ina ne salati yake zama dole, yaushe ne kuma a ina. To wannan gaskiya an samu sabanin fahimta. Saboda me? saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala da ya umarni a yi salati ga annabi bai bayyana amsar waɗannan filla-filla ba. Akwai kuma akwai hikimar Allah. Mecece hikima? Saboda shi salati ga annabi alkhairi ne. Saboda haka idan mutum ya rike salati da'iman ya yi abu mai kyau. Kaga ba ma ma'anar a sa maka lokaci ya ce, ya ku waɗanda suka yi imani ku yi salati ga annabi da safe, a'a, to idan aka ce a yi da safe, in na safen ya kubuce ka ka bar salati kenan, ba da ka yi ba a ranar, to sai Allah bai sa lokaci ba, Allah bai ce da safe ba, Allah bai ce da yamma ba, Allah bai ce da daddare ba, ko a lokacin kwanciya, babu wani lokaci da Allah ya ƙayyade a wannan aya. To amma in ka dubi fahimtar al-Imam Malik da fahimtar al-Imam Abu Hanifa, waɗannan manyan malamai guda biyu suna cewa inna salata ala nabiyyi fardun fil jumla bi aqdil imani. Al-Imam Malik al-Imam Abu Hanifa suka ce shi salati farilla ne sau ɗaya a rayuwarka. Idan ka taɓa yin salati sau ɗaya ga annabi Muhammad, to wannan farillan umarnin da Allah ya mana ka riga ka sauke, saboda haka ba za a kama ka da laifi ba. Wallahi ta'ayyanu zalika fi salati, idan aka ce ka sauke, ashe kaga kenan ko a sallah ma bai zama dole ba. A rayuwarka ka yi salati sau ɗaya ga manzon Allah, idan ka yi wannan salati an gama. Kuma babu shakka shi ɗin ma alkhairi ne. Saboda me? Saboda don ka yi wa annabi salati sau ɗaya, kar ka ɗauka ko salati ya ƙare. Da a ce kowane musulmi zai yi wa annabi salati sau ɗaya, har tashin kiyama ba za a gushe ba ana salati ga manzon Allah. Saboda me? A lokacin da kake salatin, lokacin wani yake mutuwa, lokacin ake haihuwar wani, kaga kenan kai ka gama naka, wani kuma yanzu ne zai fara. Don haka salatin nan in ma ka kaddara mutum zai yi sau ɗaya ne a rayuwarsa, wallahi ba a gushewa ana salati ga annabi har tashin kiyama, saboda yawan mabiyan annabi Muhammad. Allah ya yi ma annabi jama'a ba ta wasa ba, kuma jama'ar karuwa suke, kuma babu ranar karewa sai tashin kiyama. Musamman dai idan aka dace ana son sunnar manzon Allah. Misali, kaga idan mutum aka ce yana da mata hudu, yaransa 30 a gidan, kowane yaro yana ma annabi Muhammad salati, kaga karuwa ake ko? Wannan salatin ba zai ragu ba. Aƙalla gudunmawar mutum ɗaya ya samar da mutum 30 masu salati ga annabi Muhammad. Don haka yasa riƙo da sunnar manzon Allah sai zama shine babban soyayyar ka ga manzon Allah. Idan ka yi riƙo da sunnar annabi, to wallahi ka yi abu mafi girma wanda yake zama shaida a ranar kiyama. Wannan shaida ita za ta tabbatar kai masoyin manzon Allah ne. Allah ka samu tabbata da alamomi na samun shaidar Allah. Wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik al-Imam Abu Hanifa, man salla ala nabi fi tashahhudi marra wahida fi umurihi faqad saqata fardu dhalika anhu. Kaga kenan idan aka taba samu kana sallah sai kai salati sau ɗaya a tahiya, baka sake yin salati ga annabi ba. A fahimtar al-Imam Malik da al-Imam Abu Hanifa, sallar ka tayi kuma baka yi laifi ba, ka sauke farillan da Allah ya dora maka. Amma al-Imam Shafi'i ya ce la, ba haka ba ne. Al-Imam Shafi'i yana ja game da wannan fahimta, ya yi jayayya game da wannan hukunci, yana cewa idza lam yusalli al-musalli ala an-nabiy fi at-tashahhud al-akhir ba'da at-tashahhud, idan har aka samu musulmi yayi sallah yayi tahiya a zaman ƙarshe, wa qabla at-taslimi kafin yayi sallama, lam yusalli ala an-nabiy bay salati ga annabi ba, al-Imam Shafi'i yace a ada salata wannan sallah ba ta yi ba sai ya sake. Idan har aka samu kai sallah aƙalla sau ɗaya ba ka yi salati ga annabi Muhammad ba, to wannan sallar taka ba ta inganta ba, sai ka sake. wa in salla alaihi qabla zalika lam yujzihi. Misali ai a ranar kai salati ga annabi sau 100 amma da aka zo sallan azhar sai ka manta salati ga manzon Allah. Al-Imam Shafi ya ce wadancan salatoci da kaiwa annabi darajar su bata kai wannan ta sallan ba, saboda ka sallaka bata inganta ba, domin a cikin sallar babu salati ga manzon Allah. Na'ada salati, don haka sai ka sake salla. Me hujjar Al-Imam Shafi'i? Al-Imam Shafi'i yace bi qawlihi fi hadhihi al-mas'ala inna Allah azza wa jalla amara bi salati ala nabiyhi. Kaga ayar Al-Qur'ani muka karanta, suratul Ahzabi, Allah yayi umarni ayi salati ga Annabi Muhammad. Allah da kansa yayi umarni ayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba kuma salatin kadai ba. A ƙarshe Allah ya ce wa an yusallima alaihi taslima, wa an yusallama alaihi taslima, ayi sallama ga Annabi Muhammad bayan salati, ayi sallama ga manzon Allah. To wannan gefen Al-Qur'ani kenan. Allah ya ce mu yi salati ga Annabi, mu yi sallama gare shi. To summa jaa amruhu bit tashahhudi, shi da kansa manzon Allah sai yayi umarni a ko ayi tahiyya a sallah, amara bit tashahhudi, wa annahu kana yuallimu ashabahu zalika. Sahabbai suka ce Annabi yana koya musu yin tahiyyar sallah. Annabi yana koya musu me ya ba matahiya muhimmanci, ba na wasa ba. Annabi ya ba matahiya muhimmanci yanda ya ba ma koyar da Al-Qur'ani muhimmanci, haka ya ba matahiya muhimmanci. Saboda haka Annabi ya dage yana ta koya ma sahabbai su rika yin tahiya, kama yuallimuhum surata min Al-Qur'an, kama yanda Annabi yake koya musu sura ta Al-Qur'ani. Wa qala lahum innahu yuqalu fi salati la fi ghayriha, kuma Annabi yana gaya musu za su yi tahiyyan nan a sallah, ba wai a waje da sallah ba, ba a yin tahiyya a wani guri in ba a cikin sallah ba. Yana gaya musu a cikin sallah za a yi. Wa qalu, to sai suka ce qad alimna assalamu alayka, yanzu dai mun gane sallamar da kace mu yi maka a sallah ake yi, mun fahimta kuma ka gaya mana a kowace sallah. In ka dubi tahiyya da kyau, tana karantar da rabin umarnin Allah. Saboda a cikin tahiyyan nan akwai inda kake cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, wannan kalma da ka faɗa assalamu alayka ayyuhan nabi, kaga ka sauke umarnin Allah, inda Allah ya ce wa sallimu taslima. Ashe tahiyya ba za ka ce mata nafila ba, ba za ka ce mata sunna ba, tahiyya farilla ce, saboda ta dace da umarnin Allah. Shi yasa Annabi ya dage yana koya ma sahabbai, domin in kai tahiyya, wannan tahiyyar ta saukar da wancan umarni na Allah. To sai sahabbai suka gane abinda Annabi yake nufi. Saboda haka sai suka ce mun fahimci yanda za mu yi maka sallama, fa kaifa salatu, saboda ɗayan ya za mu yi maka salati. Kaga sahabbai sun gane idan Allah ya ce a yi abu, babu mai koyar da yanda za a yi abun sai Allah shi kansa, ba kai za ka yi ba. Idan Allah ya ce a yi salati, to ba kowa zai tsara salatinsa ba. Wani salati ne, wani salati yake inganta, sai mu kuma mu ce ma Allah to ya ake salatin. Abinda sahabbai suka yi wa manzon Allah kenan, Allah ya kara musu yarda. Suka ce to mun fahimci sallamar da za mu maka, kaifa salatu, ita kuma shi kuma salati yaya za mu yi? Fa kala, sai Annabi ya ce qulu, ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Al-Imam Shafi'i ya ce wa allamahum zalika, Annabi da kansa ya koya ma sahabbai. Kaga ya koya musu sallama, ya koya musu salati. Kuma in ka lura kowace sallaka za ka yi tahiyya, in ka yi tahiyya ka gabatar da sallama, sannan ka yi salati ga manzon Allah, kaga an samu sallu alaihi, wa sallimu taslima. Saboda haka duk sa'ilin da kai sallah ka sauke wannan umarni na Allah da yazo a cikin alqur'ani. To al-Imam Shafi'i yace innahu kana yu'allimuhum zalika fa'allamahu. Annabi sai ya karantar da su. Wa qala lahum, a lokacin da annabi ya karantar da su salati, sai yace to wannan shine salati. Sai yace assalamu kama qad alimtum. Sallama fa, ai ko daga kun sani. Kaga da ya koya musu salati yace to ga salati din. Sallama fa, ko daga kun sani. Wato ya riga ya koya musu. Fadalla zalika ala anna salati alayhi fi salati qarinun at-tashahhuda. Al-Imam Shafi'i yace in ka fahimci maganar nan zaka gane cewa da tahiyya da salati ga annabi kawaye ne, wato ƴan uwan juna ne, a haɗe suke a cikin sallah, ba za ka raba su ba. Ba zai yiwu ka ɗauki tahiya ka bar salati ga annabi Muhammad ba, ba zai yiwu ba. Ya ce a tare suke a cikin sallah. Qalu wa wajadna al-ummata bi ajma'iha taf'alu al-amrayn. Al-Imam Shafi'i ya ce kuma kaga baya ga na baka hujja da ayar al-Qur'ani, na baka hujja da hadisin manzon Allah, ya ce bari in baka hujja kuma da aikin musulmai. Al-Imam Shafi'i ya ce tunda manzon Allah yake duniya har zuwa yau, ce ina ce haka mutane suke sallah? Ya ce haka ne. To saboda sun tsaya makarantarwar manzon Allah kenan. Fadalla zalika ala anna salata alayhi fi salati qarinun litashahhudi. Saboda haka da salati da tahiyya ƴan uwan juna ne. Al-Imam Shafi'i ya ce fala yajuzu an yufarraqa bainahuma. Ba daidai bane a raba tsakanin tahiyya da salati ga manzon Allah. In ka raba tahiyya da salati, kamar ka dauki rabin wannan ayan ne, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi, sai ka sallimu taslima, ko kuma sai ka tsallake sallimu taslima, sai ka dauko ka tsallake abin nan, ka kawo sallu alaihi sai ka dakatar ka bar sallimu taslima. Ko dai ka dauki sallimu taslima ka bar sallu alaihi, kuma ba haka bane. Alqur'ani ya zo da su biyu, haka kuma sunnar manzon Allah ta zo da su a haɗe. Don haka sai ya tabbatar da doka, la tatimmu salatu illa bihima. Babu sallar da za ta inganta sai an haɗa tahiyya da salati ga manzon Allah. Kuma babu shakka gaskiya ne, saboda duk abin da al-Imam Shafi'i ya faɗa gaskiya ne, hujja ta tabbata a cikin Alqur'ani, kuma ta zo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ce li'annahuma wirasatun ar-rasulillah. Abu biyu din nan, da salati da tahiyya, haka aka gaje su daga manzon Allah. Wa ashabihi, da sahabbansa, wa sa'irin muslimin, da sauran musulmai, qawlan wa amalan. In ka dubi tarihin musulunci, haka abin yake, haka ibadar musulmai take. To wannan bayani na al-Imam Shafi'i shine bayanin gaskiya. Fahimta mafi inganci, salati ga manzon Allah a sallah ba ganin dama bane, dole ne. Salati ga manzon Allah a sallah dole ne. Me ye dalili? Saboda annabi da kansa ya ce qulu, ku riƙa cewa. Manzon Allah ya koya ma sahabbai su riƙa yi. Idan ka ce ba dole bane, kamar kana cewa babu laifin mutane su daina yi, annabi ya ce su riƙa yi, kai kuma ka ce a su daina yi. Dan idan ka ce ba dole bane, kamar kana cewa su daina salati ga manzon Allah kenan. Saboda ka dauke shi dole, shi ne mafi tsira, shi yake nuna zahiri umarnin Allah da kuma umarnin manzon Allah. Wannan fahimta zaka ganta a littafin Al-Mughni ta Ibn Qudama, a mujallal na farko shafin 368 a kitabu salat, yana bayani game da tahiyya da salati ga annabi Muhammad. Hakanan bayanin al-imamu Nawawi shi ma a kitabu Majmu, shi ma yana kitabu salati juzu'i na uku shafi na 444. To kuma in banda ƙoƙarin shaidan ya raba mu da umarnin Allah, kaga shi Allah da ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima, Allah bai ce a sallan farilla ba, Allah bai ce a sallar nafila ba, kama shedan sai yana shigo mana da kadan da kadan saboda haka sai a ce tahiyan farko ai ba dole bane kai wa annabi salati tahiyan farko to in jiwa tahiyan farko kar ayi salati ga manzon Allah saboda haka kana sauri shaf shaf da an zo a tahiyatu lillahi salawat kana gamawa sai sallama saboda salati ga manzon Allah yayi tsawo Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kuma al-imamu shafi'i yace da salati ga manzon Allah da tahiya a tare suke ba a raba su wajibi ne a bar su a hade saboda haka in ka dubi littafin marigayi albani da ake kira sifatu salatin nabi in ka dubi littafin nashi na asali sifatu salatin nabi yana juz'i na uku shafi na ya kai shafi na 904 yana cewa kana yusalli ala nafsihi annabi ya tabbata yana makansa salati fi tashahhudil awwali atahiyar farko wa gairihi atahiyan farkon annabi yana makansa salati to kaga an samu hujja yana cewa rawahu abu awana al-imam abu awana ya ruwaito wannan labarin ya ruwaito wannan hadisi littafin sa don haka tunda an ce annabi yana yi shi da kansa manzon Allah yana yin salati idan ya zauna zaman tahiyan farko to kai wace hujja kake da ita da zaka ki yin salati ga manzon Allah tahiyan farko kace ai bai kamata ba ko kuma a'a ba dole bane cewa ba dole bane ba shi da ma'ana idan aka ce Allah yayi umarni ayi abu annabi ya karantar a aikace kamar da al-imamu shafi'i ya faɗa qaulan wa amalan annabi yayi shi a aikace kuma ya bada umarnin sa annabi ya bada umarni ga sahabbai ku yi kaza ku ce kaza kuma shi da kansa duk sa'ilin da annabi ya zauna zaman tahiya sai yayi salati makansa to sannan yanzu ka ce salatin ba dole bane kaga wannan babu shakka wata hanya ce da shi dan yake so ya raba mu da umarnin Allah tabaraka wataala Allah ya kare mu فكدون هكا فكما ان السلام عليه يشرع في كل تشهد تند هر aka ce ayi tahiya a kowace zama ai an yadda kowanne zaman sallah za ayi tahiya tahiyan nan kuwa me kake yi assalamu ala nabi ne muhimmancin tahiya kenan saboda akwai sallaman da ake yi wa manzon Allah assalamu alayka ayyuhan nabi ko ku assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh kaga dai an yi wa annabi sallama to tunda ko za a yi wa annabi sallama sai an hada da salati dan hada suke sawa'un fil julusil awwali awil akhir awil akhiri zaman farko ne zaman na biyu ne duk wani zaman da kai wa manzon Allah salati wannan shine mafi dacewa in kai wa annabi salati ka tsira ka bi umarnin Allah kai koyi da sunnar manzon Allah kuma ka bi umarnin manzon Allah to waɗannan dalilai guda biyu kadai sun isa su tabbatar maka cewa salati ga annabi dole ne ba wai mustahabi ko sunna bace me dalili na farko da yake nuna wajibcin salati ga manzon Allah shine ayat da muka karanta innallaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله يا كرام يا ايها الذين امنوا صلوا عليه كوي صلاتي غريشي وسلموا تسليما كما كوي سلاما ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga an samu umarnin Allah ina kuma hujja ta biyu umarnin manzon Allah shi kansa annabi yace idza antum sallaitum alayya idan za ku yi min salati fa qulu sai ku ce allahumma salli ala muhammadin nabiyyil ummi wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin nabiyyil ummi wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wannan yana cikin lafuzan salati ingantattu daga manzon Allah wannan lafazin ma ya hadisin yana da kyau yana sahihu abi daud hadisin 980 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 4414 da kuma hadisi na 670. Idan aka ce an samu umarnin annabi, kaga ya tabbata, ya tabbatar da umarnin Allah, domin Allah ya gaya wa annabi, ya saukar da alqur'ani don annabi ya mana bayani. To gashi annabi ya bayyana mana, annabi ya faɗa da bakinsa kuma ya aikata, mun gani a aikace. In ma baka gani ba, an samu hadisai ingantattu da suka bada labari. Ibn al-Qayyim Jawziyya a littafin da ya rubuta, wanda babu kamansa, na salati ga manzon Allah, don ba a taɓa samun littafi kafin nashi ba, bayan nashi ba mamaki za a samu waɗanda sun fi. Amma dai shi ya fara rubuta littafi da ya fi daraja akan salati ga annabi Muhammad, littafin da ya fi girma. Akwai waɗanda sun riga shi sun rubuta littafai, amma za ka samu ƙanana ne. Littafinsa Jala'ul Afham, Jala'ul Afham, in ka dubi shafi na 249, to sai yake cewa, ya rubuta littafi musamman akan salati ga annabi. Yace kaga ga umarnin Allah ta alqur'ani, ga umarnin annabi ta hadisinsa. Fadalla ala annahu hadisun shara'at taslima alayhi kama shuri'ati salatu alayhi, yanda aka shar'anta sallama ga annabi, haka aka shar'anta salati ga annabi. Don haka a hada suke. Kuma akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud, musamman shi ma ya ba da labari, ya ce iltafata ilaina rasulullah, manzon Allah ya juyo ya kalle mu, da ya kalli sahabbai ya ji irin salatin da suke yi, in ya ji irin tahiyar da suke yi, sai ya ce ku daina, idza salla ahadukum, idan ɗayanku ya yi sallah, falyaqul, sai ya ce. Kaga wannan kalmar tana nuna kowace sallah, sallan farilla, sallan nafila, sai ka yi tahiya. Don annabi ya ce idza salla ahadukum falyaqul, idan ɗayanku ya yi sallah, to ya tabbata a sallan nan ya ce attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wannan hadisi muttafaqun alayh, yana sahihul bukhari. Wannan lafazin ma da yazo ba na al-Imam Muslim bane, yana sahihul bukhari. Babu ma yutakhayyaru min ad-du'a'i ba'da at-tashahhud, shine hadisi na 831. Kaga annabi ya tabbatar idan dai aka yi sallah, to dole ne ayi tahiyya. Wannan tahiyyar muhimmancin ta shine tabbatar da sallama ga manzon Allah. Me yasa yake da muhimmanci? Saboda Allah ya mana umarni, ya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. To kaga in ka tsaya ga nan ma kadai, babu shakka waɗannan sun tabbata hujjoji, babu mai iya kawar da su akan cewa salati da tahiyya a sallah dole ne. Kuma karka dauka wai sai zaman tahiyya na ƙarshe, la, har zaman tahiyyan farko. Saboda hadisi ya inganta, annabi yana yin tahiyya, yana yin sallama, yana salati kai a tahiyyan farko. Annabi yana yin salati a tahiyyan farko, ko da yake malamai suna tabbatar da ba dole bane sai an samu sau biyu din. Saboda umarnin ayi tahiyyan ya tabbata ne a hadisi a ƙarshen sallah, zama na ƙarshe. Saboda haka wannan shine yake tabbata mahallin wajibi. Idan mutum bai yi ba, sallarsa ta inganta. Don baka yi tahiyya biyu, don baka yi salati sau biyu ba, sallaka ba a cewa ta ɓaci, amma dai baka kyauta ba. Ya kamata kowane tahiyya a bi bayansa da salati ga annabi Muhammad. To dalili na uku, domin dalilai da suke nuna cewar salati ga annabi dole ne, dalilan suna da yawa, kaga mun ji guda biyu. Dalili na uku, hadisin Jabir. Jabir ya ce inna nabiyya raqal minbara, annabi ya taba hawa minbari a garin Madina. A wannan riwayar tashi kenan, domin hadisin waɗanda suka ba da labarin shi suna da yawa. Jabir ya bada labari, Abu Huraira ya bada labari, kamar hadisin Abu Huraira shi ma ingantacce ne, yana al-Musnad kuma yana sahihu Muslim. Babu ragima anfu man adraka abawaihi aw ahadahuma indal kibari falam yadkhulil janna, hadisin 2551. Kuma sannan akwai hadisin Ka'ab bin Ujrata, kaga bayan hadisin Jabir akwai hadisin Ka'ab bin Ujra, yana sahihu targhib, hadisi na 2677. Kamar hadisin Ka'ab bin Ujra, yace annabi musamman yace a kawo minbari, da aka kawo minbari sai annabi ya hau matakalan farko, saboda yana so ya karantar da sahabbai. Kaga ya nuna kenan ba a lokacin huduba bane, ba wai lokacin huduba bane. Haka nan kurun annabi yace a kawo minbari, saboda aka sai annabi ya hau matakala na farko. Akwai abin da annabi yake son mutane su sani, da ya hau matakala na farko sai ya ce amin, summa raqasaniya, ya hau na biyu, nan ma ya ce amin, summa raqasalisa, ya hau na uku, faqala, sai ya ce amin, to sai ya shiru. Kaga sahabbai za su ce to wannan kuma fa me ya kawo amin amin amin, ko dai mala'ika ne yake addu'a ba mu ji ba. Ya Rasulallah, sami'na ka taqulu amin salasa marratin, mun ji ka ce amin sau uku. Dama abin da yake jira kenan, don idan mutum ya tambaya akwai alamar ya mai da hankalinsa, ya mayar da hankalinsa ga abin da annabi yake yi. Mun ji ka yi amin sau uku, me ya faru? Sai annabi ya ce lamma raqaitu darajatal ula, a lokacin da na hau matakala na farkon nan, ja'ani Jibril, mala'ika Jibril ya zo gare ni, sai ya ce shaqiya abdun adraka ramadana fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Mala'ika Jibril ya zo ya ce min, duk mutumin da watan ramadani ya shigo har watan ya fita bai samu gafaran Allah ba, wannan mutumi tababbe ne. Fakultu, ni kuma sai na ce amin. Kaga annabi ya amsa ma addu'an mala'ika Jibrilu kenan. Sun makala, to sai ya ce shaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu aljanna. Mala'ika Jibrilu ya ce duk mutumin da ya tarar da babansa ko maman shi ko dai mahaifiya ko mahaifi ko kuma duka, Allah ya nufa ka samu zama da su, suna da rai, ba su mutu ba, kuma kai ka girma, kaga an kai lokacin da zaka rike su kenan. Domin idan tsofi girma ya same su, to nauyin su ya dawo kan da, wannan bisa umarnin Allah. Wa imma yudrikanna ahadu imma yabluganna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma, idan aka samu girma ya samu ɗaya daga cikin iyayenka ko kuma dukansu. Idan aka ce indaka, yana nufin kenan kai kake rike da iyayen, tana yiwuwa kana rike da babanka da mamanka, don in sun girma ya zo ba hali kuma gajiya ta same su, to kai sai ka ci gaba da kulawa da nauyinsu. To ko dai ɗaya ko duka biyu, annabi ya ce ka tarar da ɗayansu da rai, amma duk da haka manzon Allah ya ce baka shiga aljanna ba. Ai, mala'ika Jibril ya faɗa. Sai mala'ika Jibril ya ce wannan tababbe ne, wato Allah ya tabar da shi. Fakultu, ni ma sai na ce amin. Kaga mala'ika Jibril ya yi addu'a, annabi ya amsa. To sun makala a ƙarshe, sai mala'ika Jibril ya ce shaqiya abdun zukirta indahu, dubbawa duk musulmi da aka kira sunanka a kusa da shi, wa lam yusalli alayka, kuma bai maka salati ba, wannan mutumin Allah ya tabar da shi. Fakultu, ni kuma sai na ce amin. To kaga hadisin ta wannan lafazi kenan, kamar yadda muka ce hadisin ya samu riwayan sahabbai da yawa, saboda haka akwai wata riwaya da za ta zo da wani lafazin da ya bambanta da wannan. Al-Imam Muslim ya kawo riwayoyin, yasa a babin ma yasa babu ragima anfu maimakon shaqiya a wannan kalma. To abin lura a nan, abin da yasa aka ce salati ga manzon Allah ba wai ya kamata bane dole ne, inda a ce salati ba dole bane, mala'ika Jibril ya yi addu'an fatan taɓewa ga musulmi, musulmi ba kafiri ba, musulmi kawai saboda an kira sunan annabi ba a masallaci ba. Mala'ika Jibril ya ce Allah ka sa ya tabe, in ji mala'ika Jibril. Anya wannan abu a kira shi sunna, a kira shi mustahabi, sai kaga dama za ka yi? Kaga idan mutum yana da hankali zai gane. Kuma ba ma mala'ika Jibril ba, inda a ce maganar misali akwai gyara, tunda shi mala'ika Jibril mala'ika ne. To annabi bai kyale magana ba sai da ya ce amin. Kaga manzon Allah yana nuna ni ma na goyi baya. In aka kira sunan annabi baka mai salati ba, to mala'ika yana cewa Allah ya tabar da rayuwarka. To kaga wannan ba karamar addu'a bace, domin aka ce mutum ya tabe to fa halaka ce, wanda a lahira mutum makomarsa tana iya zama wuta. Wannan dalili yana cikin dalilai da suke nuna cewa salati ga manzon Allah dole ne, ba wai ya kamata ba ne. Sannan dalili na hudu, manzon Allah ya tabbatar mana inna shafa'ata tunalu bis salati alai, ka'idar ka samu cetonsa sai ka yi salati gare shi. Kafin ka samu ceto to sai ka yi salati ga manzon Allah, wannan ka'ida ce. Akwai hadisin Abu Dardai, manzon Allah yana cewa man salla alayya hina yusbihu ashran, gari ya waye sai ka yi wa annabi salati sau goma, wa hina yumsi ashran, yamma ta yi kai ma annabi salati sau goma, adrakathu shafa'ati yawm alqiyama, to shi wannan mutumin zai samu ceto na a ranar tashin kiyama. Shi yasa annabi yake cewa duk sa'ilin da aka yi kiran sallah ka yi salati gare shi. Saboda me? Saboda ka fatan ka samu ceto a ranar tashin kiyama. Hadisin yana sahihul jami'i sagir, hadisi na 6,357. Kuma wannan hadisin yake nuna maka albarkan da Allah ya tila masalati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya zo ta bayanin al-Imam al-Minawi a littafin Faidul Qadir, yana juz'i na 6 shafin 170. Yace wa fi hadha al-hadisi wa ma qallahu ba'dahu dalala ala sharafi hadhihi al-ibada. Wannan hadisi yana nuna darajar salati ga manzon Allah. Min tagui fi salati Allah, kai kai salati sau daya Allah ya ninninka maka. Kai salati sau daya ga annabi Muhammad, Allah ya ninninka maka wannan ladan. To kaga ya zo ta ba ma hadisin Abu Dardai kadai ba, akwai hadisai da aka samu daga sahabbai masu yawa. Akwai hadisin Abu Talha al-Ansari, annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu atanil malaku. Wannan hadisin yana sahihu targhib, hadisi na 1658. Wata abin da ya faru, Abdurrahman bin Auf yake ba da labari, mala'ika Jibril ya zo ga annabi Muhammad, ya Rasulallah ala ubashiruka, kana so in maka albishir? Manzon Allah ya ce ina so. Sai mala'ika Jibril ya ce inna Allah azza wa jalla ya kulu laka man salla alayka sallaitu alay, duk wanda ya maka salati zan mar salati, wa man sallama alayka sallamtu alay, duk wanda ya maka sallama zan mai sallama. To da mala'ika Jibril ya faɗi wannan ga annabi Muhammad, sai manzon Allah ya faɗi ya sujuda. Abdurrahman bin Auf shi kuma ya iso kenan. Abdurrahman bin Auf ya ce ya Rasulullah, na kai wata sujuda, me ya faru? Sai manzon Allah ya ce albishira ka yi, ka ji albishirin da mala'ika Jibril ya kawo min, fa sajjadtu lillahi shukran. Lokacin da mala'ika Jibril ya ce min idan mutum yayi salati daya to Allah tabaraka wa ta'ala zai mai salati, idan kai taslimi ga manzon Allah, Allah zai maka taslimi. Shi yasa sai manzon Allah ya faɗi ya sujuda saboda godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai kamar yadda muka ce riwaya ta Abu Talha al-Ansari, innahu atani al-malak, shine manzon Allah yake gaya masa sahabbai, mala'ika ya zo gare ni, faqala, sai ce ya Muhammad inna rabbaka yaqulu, mahalicinka yana cewa ama yurdika annahu la yusalli alayka ahadun illa sallaitu alayhi ashiran, shin idan na maka wani albishir hankalinka zai kwanta duk wanda ya maka salati sau daya zan maka zan mai sau goma hakan ya kayar da hakan wala yusallimu alayka ahadun illa sallamtu alayhi ashran babu wanda zai maka sallama face na mar sallama sau goma shin wannan ya zama albishir mai kyau ka yarda da haka sai manzo Allah ya ce bala ya rabbi na yarda wato wannan kyautar da Allah ya ma al'umar annabi dan kyauta ce yanzu idan ka yiwa annabi salati daya fa'idar salatin tana dawa gare ka ne ba wai annabin ne kawai kake amfanar da shi ba a'a fa'idar tana dawa gare ka saboda idan ka yiwa annabi daya Allah zai maka goma idan ka yiwa annabi sallama daya Allah ya maka sallama sau goma hadisin shi ma ya inganta yana sahihun nasa'i hadisi na 1282 sannan akwai riwayar Anas bin Malik manzon Allah yace aksiru minas salati alayya yawmal jumu'a idan aka ce ranar jumu'a tayi to ku yawaita salati gare ni inji annabi Muhammad idan aka ce maka jumu'a tayi ku yawaita salati gare ni fa innahu atani jibrilu anifan mala'ika jibril ya taho gare ni dazu-dazun nan an rabbihi azza wa jalla faƙala sai ya ce min Allah ya ce ma alal ardi min muslimin duk duniya babu wani musulmi yusalli alayka marratan wahida wanda zai maka salati sau daya illa sallaitu ana wa mala'ikati face da ni da mala'ikuna mun yi salati alaihi ashran idan aka samu musulmi kaga sharadin kenan banda kafiri musulmi ya yi salati ga annabi sau daya to Allah zai mai wannan musulmin salati sau goma haka nan mala'iku da su yi mai salati sau goma shi ma hadisin Anas ya inganta yana sahihu targhib hadisi na 1662 akwai riwayar Abu Huraira man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashran wannan riwaya tana sahihu muslim akwai babi da limamu muslim ya ware musamman babu salati ala nabiyyi babi ne da yake dauke da bayani akan salati ga annabi Muhammad shine hadisin 1616 akwai riwayar Amir bin Rabi'a shi ma ya ruwaito daga manzon Allah annabi ya ce ma min muslimin babu wani musulmi salli alayya wanda zai yi salati gare ni illa sallaitu alayhi illa sallat alayhi almalaika face mala'iku sun yi salati gare shi ma salla alayya matukar yana min salati sai annabi ya ce fal yuqillal abdu min zalika aw yuksir don haka mutum in ya ga dama ya rage salatin sa gare ni in ya ga dama ya ƙara salatin sa gare ni ko ba shakka haka ne don misali don ka daina salati ga annabi kana tsammanin annabi ya ragu ina akwai miliyoyi waɗanda suke yi manzon Allah salati ashe kenan ko kai masa ko kar kai masa ruwanka in ka yi amfanin ka ne in ka ki yi kuma hasarar ka ce wannan riwaya ta Amir bin Rabi'a ita ma ta inganta hadisin yana sahihu ibni maja hadisi na 1917 waɗannan dalilai guda hudu kenan dalili na biyar wanda yake nuna salati ga manzon Allah dole ne shine hadisin al-Husayn jikan manzon Allah Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib Al-Husayn daga cikin jikokin Annabi Muhammad ya ruwaito wannan hadisi yana daga cikin riwayoyin da yayin hadisin manzon Allah saboda a lokacin da Annabi ya rasu da Al-Hasan da Al-Husayn suna yara kanana amma duk sun yi wayo kuma kowannen su akwai hadisin da ya ruwaito daga Annabi to shi Al-Husayn wannan yana daga cikin hadisai da ya ruwaito daga manzon Allah kaga da wayonsa har ma ya rike wannan hadisi annabi ya ce man zukirtu indahu duk wanda aka kira sunana a kusa da shi fa khutti as-salata alayya sai aka samu yayi kuskure bai min salati ba khutti'a tariqal janna to idan aka tashi a lahira sai yayi kuskuren hanyar gidan aljanna a kira sunan annabi a kusa da kai ba kai mai salati ba annabi ya ce to yanda kai kuskuren salati ga manzon Allah haka nan za ka yi kuskuren gidan aljanna idan an tashi a lahira. Allah ka tsare mu. To kaga maganar ta yi nauyi, wanda shi yake nuna cewa salati ba abin wasa ba ne. To amma da yawa akwai malaman da suke ganin wannan hadisin mursal ne. Hadisin mursal ne. Wato akwai malaman da suke ganin Al-Husayn ba kai tsaye ya rawaito hadisin daga Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. Sai dai an samu riwaya ta Ibn Abi Asim an Ibn al-Hanafiyya, an samu riwayar Muhammad bin al-Imam Ali bin Abi Talib. Muhammad bin al-Imam bin Abi Talib shi ake kira Muhammadun al-Hanafiyya, yana cikin jikokin sai manzon Allah, wannan yana cikin yaran sayyidina Ali kai. Shi Muhammad bin al-Hanafiyya, Muhammad bin al-Hanafiyya uwarsa daban, amma shi ma yaron sayyidina Ali ne, kuma shi yake bin bayan Al-Hasan da Al-Husayn, saboda haka babba ne. Ya ma filzimtar sayyidina Ali, ya filzimtar sayyidina Ali akan Al-Hasan da Al-Husayn, dan uwansu ne. Amma shi mahaifiyarsa wata baiwa ce da aka samu daga yakin da aka tafi Al-Yamama, shi yasa ake kiran shi da sunanta Muhammad bin al-Hanafiyya, sunanta kenan. Wannan ya faru zamanin sayyidina Abubakar, ainihin sunan matan Khawla bintu Ja'far al-Hanafiyya. To sai ana cire Khawla bintu Ja'far, sai ana kiranta al-Hanafiyya kawai. Akwai riwaya da aka samu ta hanyar Muhammad bin Ali bin Abi Talib ya ruwaito daga babansa. To kaga wannan hadisi ya zama marfu'un kenan. Idan sayyidina Ali babu shakka sahabin manzon Allah ne. To a wannan riwayar manzon Allah ya ce man zukirtu indahu, wanda aka ambaci sunana a kusa da shi, fa nasiya salata alayya, ya manta yayi min salati, khati'a tariq aljannati yawm alqiyama, zai yi kuskuren hanyar aljanna a ranar tashin kiyama. Wannan hadisi yana sahihu targhib, hadisi na 1681. Saboda haka yasa duk sa'ilin da aka kira annabi kai mai salati, duk sa'ilin da kaji an kira sunan manzon Allah kar kai shiru, kai kokari kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan salatin yinsa shine mafi dacewa akan yin shiru. Me dalili? Saboda annabi ya ce idan kana kuskuren salatin to za ka yi kuskuren gidan aljanna, hanyar aljanna za ta bace maka, saboda baka samun hanyar aljanna ta sai ta bayanin manzon Allah. To sannan dalili na shida, dalilai guda bakwai nake so in faɗa a gurguje waɗanda suke nuna salati ga annabi dole ne. Dalili na shida shine hadisin Husayn bin Ali bin Abi Talib, haka da har yanzu jikan manzon Allah ya kudu kala rasulullah, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal bakhila marowaci, man zukirtu indahu shine wanda aka kira sunana a kusa da shi, falam yusalli alayhi, amma bai min salati ba. Kaga rowa ai ba za a kamanta shi da abu mai sauki ba, rowa babban laifi ne. Idan aka yi misalin mutum da marowaci, kaga misalin bai yi kyau ba. Saboda duk misalai da Allah yake kawo a cikin Alkur'ani da marowata, to za ka samu ko dai munafiki ko kafiri ne, inda a cikin Alkur'ani. To sai gashi manzon Allah ya yi misalin mutumin da aka kira sunan annabi a kusa da shi, bai yi salati ga manzon Allah ba, annabi ya ce marowaci ne. Kaga annabi ya kamanta shi da siffar munafikai ko ko siffa ta kafirci. Hadisin yana sahihun Nasa'i, yana sahihun targhib, hadisi na 1683. Kuma akwai riwaya ma da ta zo kai tsaye daga sayyiduna Ali bin Abi Talib. Wannan riwayar yaron sayyiduna Ali shine Al-Husayn bin Ali. Akwai riwayar baban. Sai dalili na bakwai wanda shine na ƙarshe, hadisin Abu Zarrin Al-Kifari, shi ma yana magana game da rowa. Abu Zarrin Al-Kifari ya ce kharajtu zata yawmin, wata rana na bar gida, fa ataitu nabiyya, na taho ga annabi, fa qala, sai annabi ya ce min ala ukhbirukum bi abkhalin nasi, kuna so in baku labarin wanda yafi kowa rowa. To kaga wannan ya bambanta da wancan riwaya ta Al-Husayn bin Ali, wanda yafi kowa rowa. Manzon Allah ya ce, sahabbai suka ce bala ya rasulullah, kala sai yace man dhukirtu indahu an kira sunana a kusa da shi falam yusalli alayya bai min salati ba fadhalika abkhalun nasi wannan yafi kowa ruwa a cikin mutane shi ma hadisin ya inganta duk waɗannan hadisan ingantattu ne yana sahihu targhib hadisi na 1684 don haka babu shakka akwai dalilai daban-daban saboda kai sa malami suka rubuta littafi don magana akan salati ga annabi ba karamin magana bace musamman aka rubuta littafai akan salati ga manzon Allah mu daure mu dage mu ga cewar wannan bai kubuce mana ba wata dama ce mai girma salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibada ce daga cikin nau'ukan ibada masu albarka wanda falalanta yafi karfin a kirga a rana guda saboda yawan hadisai da aka samu daga manzon Allah ka dauka salati ga annabi dole ne yafi maka sauki akan ka dauka ba dole bane duk da cewar mun karfafa akan dole ne wadancan malamai kamar al-Imam Malik da al-Imam Abu Hanifa suna da hujjojin su wadanda suke nuna cewa salati ga manzon Allah ba dole bane shi yasa suke cewa koda ba a yi shi a sallah ba wannan ba laifi bane amma al-Imam Shafi'i yana cewa ka dauka dole shi yafi ma babu shakka domin an samu kalmomi da kuma dalilai da yawa waɗanda suke nuna cewa salatin nan ba wai sunna bace dole ne ya kamata musulmi duk sa'ilin da aka kira manzon Allah yayi salati kuma ka yawaita salati ga manzon Allah musamman idan aka ce ana sallah to kada ka bari a ce wannan damar ta kubuce ma اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك